Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa tare da ku yau Litinin 2 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar Idi a yau din Litini a fadarsa ta White House. Jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau din Litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Lagos ya kashe mutane 8 baya ga raunata wasu 23.
Kanin labaran duniyar kenan. To albarkacin bikin karamar sallah. Yau shirin namu zai ta'allaka ne kan gashi-gashin sallah da muka kawo muku a kowace shekara. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan musulmi kuma ana kan shagulgular sallah lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata liyafa a yau din Litini don sallar Idi wadda ake yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga al'ummar musulmi. Biden zai je wurin liyafar wadda za a yi a fadar White House ne da matarsa Jill da kuma Mr. Doug Emhoff, mijin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. Al'adar nan ta tabbatar da yancin addini ga kowa na ƙarfafa ƙasar mu, kuma za mu ci gaba da tafiya tare da Amurkawa masu bin kowane irin addini da kuma na kowane irin asali don mu kiyaye tare da ƙarfafa wannan muhimmin tsari namu, a cewar Biden a wani bayani na daren jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa a wannan shekarar za mu maido da al'adar nan ta yin shagulgulan sallar Idi a fadar White House da kuma jajanta ma Amurkawa musulmi masu abin koyi waɗanda ke jagorantar ayyukan da ake yi na gina kyakkyawar fahimta da haɗin kai a faɗin ƙasar. Bara an yi wannan biki na sallar Idi a fadar White House ne ta kafar bidiyo saboda annobar corona. Jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau din Litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Shugaba Volodymyr Zelensky ya faɗi a wani saƙo na faifan bidiyo wanda aka tura da daren jiya Lahadi cewa fararen hula sama da 100 sun iya ficewa jiya Lahadin, kuma mai yiwuwa yau Litini su isa Zaporizhia mai nisar wajen kilomita 200. Yayin da Rasha ta kwace iko da sauran sassan Mariupol, ɗaruruwan farar hula da kuma sojojin Ukraine kimanin 2,000 sun makale a wani katafaren kamfanin ƙarafa. Yunkurin da aka yi sau da yawa a baya na kwasar farar hula daga wurin ya ci tura, ta yadda Ukraine ke zargin Rasha da ɓarin wuta kan hanyoyin da aka tanada don kwasar mutanen. A karan farko an samu kwanaki 2 na tsagaita wuta na haƙiƙa a wannan yanki, a cewar Zelensky. Mataimakiyar Firaministan Ukraine Irina Verestchuk ta kira halin da ake ciki babbar matsalar jinƙai ta zahiri, inda mutane ke fama da ƙarancin abinci, ruwa da magunguna. A halin da ake ciki kuma, dandalin nishadi na Bolshoi da ke Rasha ya yi shelar soke shagalin da Kiyar Serebrennikov da Timofey Kulyavan za su jagoranta saboda sukar Rasha da suka yi kan ɗaukar matakan soji da ta yi a Ukraine. Da daren jiya, babban dandalin nishadin na Rasha ya yi shelar cewa a maimakon wasanni uku da ake kira Nurif, waɗanda Serebrennikov zai jagoranta wannan karan, ‘yan kallo za su nishadantu ne da wasan Aram Kachaturian. Sannan a maimakon Don Pascal da Timofey Kulyubin zai jagoranta, za a kalli da Baba of Seville na Giacchino Rossini. Wani bene mai hawa uku wanda iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Lagos ya kashe mutane 8 baya ga raunata wasu 23 waɗanda aka kwasa zuwa asibiti, a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa a yau ɗin Litini. Faɗuwar gine-gine dai ba baƙon abu ba ne a wannan ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka, inda miliyoyin mutane ke zama cikin gidaje marasa inganci, inda kuma akasarin lokuta ba abin ƙa'ida wajen gina gidaje. Benin mai hawa uku ya ruguje ne da daren jiya Lahadi a unguwar Vitameta ta wannan babban birni mai mutane sama da miliyan 20 a cewar Ibrahim Faran Loye na hukumar kai daukin gaggawa ta NEMA ga kafar labarai ta AP. Gwamnatin mulkin soja ta kasar Chadi ta yi shedar dakatar da fara tattaunawa mai cike da tarihi da dakarun yan adawa da kuma yan tawaye a yayin da shirye-shiryen da bangarorin biyu ke yi ya ja lokaci a Qatar. Wannan kasar Afirka mara gabar teku ta tsunduma cikin rudani bayan da dadaddan shugabanta Idris Deby ya mutu yayin gwabzawa da yan tawaye a watan Afrilun bara. Dansa Muhammad Idris Deby ya karbi mulki amma ya yi alkawarin gudanar da sahihin zabi a wannan shekarar. Gabanin hakan ya so a fara wani zaman tattaunawa na kasa baki daya ranar 10 ga wannan watan na Mayu. Kafin tattaunawar, gwamnati da kungiyoyin adawa sama da 40 sun tura wakilansu zuwa Doha don yin tuntuba ta sharar fage. To amma sai wakilan suka kashe akasarin lokutansu a otel-otel na Alatu ta yadda har yanzu ba su gana ba, a yayin da jami'an Qatar masu shiga tsakani ke ta kokarin shimfiɗa batutuwan saboda bangarorin biyu su fara tattaunawar gadan-gadan. Yau Litinin, Isra'ila ta cecceki Rasha saboda abin da ta kira kalaman da ba a iya yafewa da ministan harkokin wajen Rashar ya yi kan aƙidar Nazi da ta ƙin jinin Yahudawa, ciki har da cewa da ya yi shi kansa Adolf Hitler ba Yahude ne. Isra'ila, wadda ta yi sammacin jakadan Rashar kan wannan batu, ta ce waɗannan kalaman tamkar ɗora laifi ne ma Yahudawa na kashe kansu a Holocaust. Wannan wata babbar koma baya ce a dangantakar ƙasashen biyu a daidai lokacin da ƙasar Isra'ila ke ƙoƙarin zama 'yar ba ruwana a rigimar Rashar da Ukraine, a kuma yunkurinta na ci gaba da ɗasawa da Rashar saboda buƙatunta na tsaro a gabar ta tsakiya.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farko, yau shirin namu zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishe albarkacin bukukuwan karamar sallah da ake yi. Zara Aminu Fage gare ki.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mai sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mai sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Domin yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai muyi fara'a. Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar, tare da fatan an yi sallar Idi lafiya, tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya, amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na uku, za mu dora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu na hantsi. Jama'a masu sauraro, sai a gyara zama inda za mu ci gaba da kawo muku gaishe-gaishen sallah.
Sai muyi fara'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi fara'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Tahiru, nazarin kasar Rasha ne. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Tahiru Garba da mamana Hajiya Ramatu Sale da ɗan uwa na yayuna da kannina Adamu, Ya'u, Yusuf, Maryam, Janatu da Zainab. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da abokaina Sama'ila, Awwal da Kamal, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Dahiru, ni mazaunin kasan Kuwaiti ne. Ina mika gaisuwan sallah ga mahaifina Alhaji Dahiru Garba da mahaifiyata Hajiya Fadimatu Sule da kuma yayyena Yaya Abubakar da kuma Anti Zainab, sai kuma kannena Maryam da Nana da fatan kun yi sallah lafiya. Sai kuma abokaina Faruk da Sama'ila, ina fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe kuma ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma masu sauraronmu da dukkan al'ummar musulmi na duniya gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yakubu Usman. Ina da zama a kasar Turki. Sannan ina yawa ƴan uwana musulmai gaisuwan barka da sallah. Ina yiwa iyayena suma ina musu barka da sallah. Ina yiwa mahaifina shi ma barka da sallah da kuma sauran ƴan uwana abokan arziki na Najeriya da sauransu. Da fatan Allah zai maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Kuma muna yi wa ma'aikatan muryar Amurka, sashen Hausa na muryar Amurka, gaisuwan barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum. Na filo naku daga birnin Toki.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Rabi'u Hassan, wanda aka fi sani da Danfo. Ina da zama a kasar Ingila. Ina yi wa ƴan uwana musulmai barka da sallah. Sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah, mamana da sauran ƴan uwa. Sannan ina yi wa mai gidana Faruk Abdul Dunjazi barka da sallah. Ya gaban Tunubu, Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci, kuma Allah ya sa mu yi shi lafiya. A ƙarshe ina yi wa ma'aikatan muryar Amurka gaisuwan barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Nagode.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Meshago, ni mazaunin kasar Libya ne. Ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifina Alhaji Meshago da mahaifiyata Hajji Alibabacci. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya.
Sunana Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'id. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma ƴan uwana Mursala, Kabir, Umar Officer, Yaya Fatima, Yaya Hadiza, Yaya Amina da Yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Mubarak Alfa Finance, Umar Faruk wanda aka fi sani da B, da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu. Da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da masoyiyata ba Rahama da Yabu Daraka. Da fatan kin yi sallah cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi, wanda aka fi sani da baban nan. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga Dr. Alhaji Safiyani da iyalansa gabaki ɗaya. Sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifinsa, sannan da iyalansa shi ma gabaki ɗaya. Ina musu barka fatan alkhairi, ina musu barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Sannan bayan haka ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifiyata wanda ita ce jigo a rayuwata. Ina mata fatan alkhairi da fatan ita ma ta yi sallah lafiya Allah ya karbi ba da mu gabaki da sannan ina mika sakon barka da sallah ga kanina gabaki ɗayan su sannan da mata na uwar gida na musamman Nasiba Muhammad sannan kuma da amarya ta wacce aka kira da Sahura Lam dukkan su ne musu fatan alkhairi da musu barka da sallah da fatan su yi sallah lafiya sannan ina ƙara mika sakon barka da sallah ga yayana Amina wacce ita ce babba sannan ga Abdullahi mabinta sannan ga Dahiru shi ma mabinsa sannan ga Rabi'atu shi ne ita ma mabin Dahiru kenan sannan ga Tabarana kuma wanda ake kira da Jinyo shi ma sunansa Ibrahim sannan bayan haka ne musu fatan alkhairi ga baki da ina fatan Allah ya raya su Allah ya musu albarka cikin rayuwarsu da al'amura da za su gudanar a wannan duniya ta mu sannan bayan haka ina wa babbar uwa ita ma barka da sallah wato wacce aka fi sani da Hajjia Mero ita ma ne mata fatan alkhairi ne mata barka da sallah sannan kuma da sauran yan uwa baki daya da wanda na ambata da wanda ban ambata ba gabaki daya ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallah lafiya Allah ya sa albarka a cikin wannan sallah tamu Allah ya sa ibadar da muka gudanar a wannan wata ne albarka Allah ya karba mana
assalamu alaikum sunana Abubakar Mai Shago ni mazaunin kasar Sudan ne ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mahaifi da Alhaji Mai Shago na kuma mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mahaifiyata Hajiya Maimunatu ina kuma mika gaisuwar sallah zuwa ga iyalina Hajiya Suwai Batu sannan kuma ina mika gaisuwa sallah zuwa ga kannena Abdul Ibrahim Mustafa Shaibu Sadiq ina mika gaisuwa ta zuwa ga yayye na mata anti Salaha anti Saratu da anti Ikilima da anti Sajida ina mika gaisuwa ta sallah ga abokaina Musa da Abdul Malik da Ahmad da Isa daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Buba daga kasar Mali ina mika sakon gaisuwar sallah ta ga iyayena innata Hajiya Hafsatu da kuma baffana Alhaji Ibrahim da fatan kun yi sallah sannan kuna cikin koshin lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana sannan ina mika sakon gaisuwa ta ga yayuna Ja'e Umaruje da kuma Hansatu da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ina mika sakon gaisuwa ta ga annena Ibrahimu Garba da kuma Sonosi da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ba zan manta da masoyiyata ba Abar kaunata Khadija da fatan kin yi sallah cikin koshin lafiya sannan ina mika sakon gaisuwa sallah ga mai gidana Alhaji Tanko da ke gasuwar Shanu da fatan ka sallah cikin koshin lafiya sannan da ƙarshe ina wa al'umman duniya baki daya farin cikin kasancewa a cikin wannan shekara Allah ubangiji ya maimaita mana sannan ina mika gaisuwa ga tashan Hausa na muryar Amurka da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana
gade maganar tazo
Masauraranmu kada dai a shagala Waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Basir Abubakar. Ni mazaunin kasar Italy ne. Ina mika sakon barka da sallah ga iyayena, Alhaji Abubakar da Hajiya Azima, da ƴan uwana Yayuna da Kanaya, Aliyu, Aminu, Ya'u Hassan. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina, Jilmajid, Abba, Salisu Shuaibu. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Sagir, mazaunin ƙasar Amurka. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Malam Jibrin da mamana Hajiya Zainab da duk sauran ƙannena da yayuna. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da abokaina Muhammad da Mustafa da Lamir da sauransu. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na Amurka da masu sauraron ku da al'umma musulmi baki daya.
Assalamu alaikum, sunana Rashida Sangarba, ni mazauniyar kasar Amurka ce. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Hassan Garba da mamana Amina Ahmad da ƴan uwana Yayuna da Gannena Mus'af da Yanatu da Safiyanu Ibrahim Hafsat da Mustafa. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da abokaina Husaina da Khadija da Aisha. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga gaishe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya.
Assalamu alaikum, sunana Ismail Abdulhamid, mazauni kasar India. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdulhamid Garba da Hajiya Khadija Ali. Da ƴan uwana Yayuna da Kanina da Muhammad Abdulhamid da Ibrahim Abdulhamid da Hajar Abdulhamid da Ummi Abdulhamid. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da abokaina Abubakar Das da Awal da Safwan. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Ba zan manta da ke ba masoyiyata Fatima, ke ma ina fatan kin yi sallah lafiya. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Nasir Shamdi daga ƙasar Sudan. Ina mika sakon barka da sallah ga iyayena Alhaji Bello Shamdi da kuma mahaifiyata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki kansa a cikin wannan wata mai alfarma wato watan Ramadana. Ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa ta huta ta kuma haɗa mu a aljannar Firdausi tare. Amin ya Allah. Ina gaishe da ƴan uwana maza da mata da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma matana Hajara da ƴaƴana da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Idris Said Ali daga Switzerland. Ina yi wa dukkan musulman da suke fadin duniya barka da sallah. Mamana da babana da suke ƙasa Najeriya, ina muku barka da sallah. Yayana da yake ƙasa Amerika tare da iyalinka, ina muku barka da sallah. Da fatan kun yi sallah lafiya. Allah maimaita mana, Allah maimaita mana, amin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko sunana Zainab Bello Abubakar. Ine wa BOA barka da sallah. Fatan kun yi sallah da sallah. Ubangiji ya karɓi ibadunmu da sama daga cikin intanton bayi. Sannan ina yi kwasa ɗan gaisuwa ta ga mahaifiyata Aba Alfari. Na fatan ta yi sallah na. Sannan ina yi kwasa ɗan gaisuwa ta ga mahaifiyata kuma ina fatan ya yi sallah na. Da kuma ɗan uwana Adam Badamasi Adam da kuma Safiya Badamasi Adam da Nusaiba Badamasi Adam sai Anas Bello Abubakar, Halima Bello Abubakar, Ramlat Bello Abubakar, Saudat Bello Abubakar dukkanin su ne musu fatan alkhairi. Fatan kuma su yi sallah lafiya.
Dukku taho muyi sallar Eid, yau ne sallah yau ne Eid. Dukku taho muyi sallar Eid, ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid, muyi sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid.
Jama'a masu sauraro, da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu babbar sallah, wato sallar layya, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen hada wannan shiri har ya zo gare ku, muna mika sabon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ga daukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. Amin.
Barkanmu da yin sallar Eid, dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid, dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu, la ilaha illa Allah. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Kafin mu karkare shirin baki din sa, ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice.
To Mahmud, shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar Idi a yau din Litini a fadarsa ta White House. Jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau din Litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Lagos, ya kashe mutane 8 baya ga raunata wasu 23.
Masu sauraro, ƙarshen shirin namu a wannan lokaci kenan, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe nan tafi. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shirin gabatarwa, ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.